Kididiga ta nuna cewa ana samun mata kimanin 300,000 da ke dauke da juna biyu a jihar Sokoto kadai a kowace shekara, to sai dai kashi 25% na wannan adadin ne yake zuwa asibiti domin awon ciki, yayin da kuma kashi 5% ne kacal na wannan adadin suke haihuwa a asibiti. Wannan lamari yana kara yawaitar adadin mutuwar mata a lokacin haihuwa, abinda kuma yake kara damun gwamnatin jihar ta Sokoto. Hakan ya sa ma'aikatan lafiya ta jihar Sokoto fitowa da hanyoyin faɗakar da mata musamman sababbin aure a kakar aure, ta hanyar wani gagarumin gangamin faɗakarwa da ya kunshi mata da 'yan mata da iyaye maza da mata da ungozomomi da wanzamai da ma jami'an kiwon lafiya, wanda aka yi wa taken kakar aure can take sallah arbiki ko ungozoma. Salamu alaikum. Dr. Balarabe Shehu Kakale shi ne kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
Kaka aure kamar kowa sani wannan lokaci ne na kaka aure, watan Sha'aban, watan sha'aruwan azumin tsohi, kuma malam Bahaushe sai ce can take sallah domin wato hikima da kokarin cewa duk wanda da tsaya budurwa Allah ya nuna mai ta aure wannan lokaci ta azumi gidan mijinta. To amma ma'aikatan lafiya da kuma ma'aikatan lamuran mata mu hakula cewa a wannan lokaci akwai yiwuwar juna biyu ya shiga, wanda yake abin alheri ne. To don haka arbiki, salamu alaikum, lalle arbiki ya kamata a bidota domin ta kula da lafiyar wannan yarinya. Zan gaya muku cewa tsakanin da Allah ma'aikatan lafiya, wallahi duk aka rasa mace a wurin haihuwa ciwo muka ji kwarai da gaske. A tashin hankali ne wata tara tsoron haihuwa.
An gudanar da taron gangamin ne tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lamuran mata da yara ƙanana ta jihar, inda kwamishiniyar ma'aikatar Hajiya Kulu Sifawa ta yi wa matan bayani akan yadda gwamnatin jihar ta damu da lafiyarsu.
Wannan taron an yi shi ne saboda a ƙara tunatar da mata muhimmancin su ga al'umma. Kun san mata da yara mu muka kunshi kashi 70 cikin 100 na al'umma. Sannan masana sun nuna cewa cikin duniya, cikin Afirka, cikin Najeriya, kuma ko Najeriya ƙasashenmu ko jihohinmu na arewa sun yi komi yawan mace-macen mata masu ciki da ƙananan yara.
Masana da dama ne suka gabatar da bayanai a wajen taron ganganin dangane da kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma haihuwa.
Ungozomaninmu na gida suna da amfani kuma da su matan mutum ka yadda, amma kuma muna so a rinka zuwa asibiti saboda a rinka yin gwaje-gwaje wa'inda ya kamata a ce an yi su. In ana tsammanin matsala sai a gano ta tun daga farko, a ɗauki matakin da ya dace a ɗauka saboda a rage yawan mace-macen mata da kuma samun matsala da kuma mutuwar yara ƙanana.
Haka kuma kwamishinonin sun jagoranci wani maci a titunan birnin na Sokoto har ya zuwa fadar mai alfarma sarkin musulmi, wanda shi kuma aka yi masa lakabin da motar ice ga rabaro madara da kwai da kayan marmari ga macen da ta haihu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.